yadda ta ce shahararren attajiran Afirka kuma shugaban kamfanin da ake kira Water Energy Farm wato Alhaji Muhammadu Indini ya ce za su fara wa shirin gwamnatin tarayya baya na inganta samar da abinci ga 'yan kasar a cikin gida. Alhaji Indini ya bayyana hakan ne lokacin da yake rattaba hannu kan shirin kamfanin shi na noman masara tsakanin kamfanin nasa da kuma jami'ar Ilori da ya ce yanzu hakan a da karbi hekta 10,000 don soma noman masara a wannan jami'a da ya taimakawa tattalin arzikin kasar nan da ma samar da wadataccen abinci. Alhaji Indini ya ce yana goyon bayan rufe kan iyakokin kasar nan da gwamnatin tarayya ta yi don haramta shigo da kayayyakin da ba a bukata a wannan kasa wanda wasu kasashen ke neman maida Najeriya wani matattaran zuba shara.
We think about it. See, the way our neighboring countries, because we open our border, the way they are killing us, because they kill our economy. Open one border, you will end up seeing 15 countries bringing food items to Nigeria that we don't need.
Yace ya kamata mu tunani akai irin yadda muke bude kan iyakokin mu da makwabtan kasashen mu suna kuma rawan tattalin arzikin kasar mu. Bude kan iyaka guda daya za mu waye gari yanzu kusan kasashe 15 suna kawo abinci zuwa Najeriya wanda kuma ba mu bukatar su.
Now if you go to Benin, there is 5 million tons of rice waiting to ship to Nigeria. Say no, we don't need it. They say no, this is not the type of rice that they eat because they eat the local rice. That's why I'm very happy closing all these borders.
Yace zaka idan mutum ya je kasar Benin zai ga tan na shinkafa kusan miliyan 5 ana jira a shigo da su Najeriya kuma ba ma bukatar su kuma suna cewa ba irin wannan shinkafa suke ci ba suna cin shinkafa ne yar gida. Shi yasa ina mutukar farin ciki kwarai da gaske da aka rike kan waɗannan iyakoki.
So now some of us believe that we can contribute to our food security. All coming to you have 35,000 acres in project in Kogi.
Yace shi yasa wasu muka ga kamata yanzu hakan mu shigo nan wajen samar da abinci a kasar nan. Kafin wannan lokacin a yanzu hakan ina da hekta 35,000 a jihar Kogi. Kafin wannan hekta 10,000 da za mu soma noman masara a wannan jami'a ta Ilori. Na maganin taimaka wajen samar da abinci a kasar mu. Alhaji Muhammad Ibrahim Gurde shi ne jami'in hudar jama'a na kamfanin Oriental Energy Resources Farm da kuma yaman karin haske game da dalilansu na shiga wannan harkar noman kamar haka.
Da aka yi tsakanin University of Ilori da Oriental Energy Resources Farm kudi ne makudan kudi masu yawa kuma shi wannan project din za a fara shi immediately ba wani bata lokaci
ba kudi adadin wannan kudi ne
eh to zan iya ce maka ana maganan dala miliyoyi ne wannan project din
kamar miki so a cimma ne
akwai matasa da yawa a kasar nan yanzu kaga wannan rassar hannu da aka yi maganan gona za a yi yara matasa da yawa za su samu abun yi wanda zai rage wa gwamnati nauyin kowa zai tafi aikin gwamnati kowa da aikin gwamnati ba zai yi ba shi ya sa da za shi mai gida kullum dama tunaninsa ya zai yi ya taimaka wa mutane matasa ake dubawa saboda in ka dubi population na Najeriya sai karuwa take yi kuma in ka dubi matasa akwai bukatan a taimaka musu saboda su samu aikin yi.
Shi ma mataimakin shugaban jami'ar Ilori Professor Suleiman Abdulkarim ya yi bawa Alhaji Muhammadu Indini game da yadda yake kokarin bunkasa harkokin noma da kuma samar da ayyuka ga matasa. Ya ce Alhaji Indini ya nuna jama'a cewa shi dan Najeriya ne ganin yadda yake kokarin taimakawa kowace jiha. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.